أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من ساكدا واشيغا بدوانا كراتو نا بسر اللتاف ديواني نا مولانا شيخ إبراهيم إياس رضي الله تبارك وتعالى عنه. Wanda muna na a cikin taysirul wusuli, kuma za mu tashi a harfud dali, harfi na dal, wato shine harfi wanda baitin farko yana farawa ne da dalun din, da dal din shine shi radiyallahu anhu yake cewa harfud dali, harfi kenan na dal. Da aniya min salma wa layla wa qallila tadhakkura rabbatil wada'iri musjala. Yace da aniya, barni, wannan kalmar ta da aniya din da kalmar da'a, bari ko kamar ka ce da'ani barni, to daga wannan kalmar ce shi ne ke cewa da'aniya barni min salma, daga barin ambaton matar da ake ce masalma, wa layla, da matar da ake ce malaila, wa qallila, ka kalamta tazakkura ambaton rabbati da wada'iri, ma'abuta zankaye, wato tsoraye mata kenan, musjala baki daya, wato gaba daya. Abinda yake magana nan yace ka barkai ni ka fan man magana ambaton wai wata mata da ake ce masalma da lalla. Waɗannan ne sunaye ne a jahiliya na mata kyawawa waɗanda suke alfahari da suwa, salma da lalla din nan zaka ga a waƙoƙin lalaba ana yawan ambaton su. To shine zaka ji mawaƙa suna yawan kawo irin wannan ne din, domin ana magana soyayya manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama. To in ana magana soyayya manzo Allah, duk wata soyayya can aje ta can ba komai take ba shirme ce kurun. To shine shi yake cewa kai da ani kai ni barni bari man magana min salma, daga ambaton wai wata mata mai da kake ji masalma, wala ila kuma ambaton wata laila ni ba su gaba na ba, wa qallila, ka karamta tazakkura tunanan ko kace ambaton rabbatil ghada'ir, ma abuta zankaye, wato shine mata masu tsoraye masu gashi suna dogayen tsoraye nan, kafa ambaton su musjala gaba daya duka ya tabbaton su. Saboda me zaka bar ambaton su? Yace li zikril ladhi min zikrihi ti ba qablahu ala adamin idh kana far'an mu'assala. Yace ka bar ambaton wadancan matan li zikril ladhi, saboda ambaton wannan da min zikrihi, saboda ambaton shi ne ti ba an karbi tuba ala adamin, ga annabi adamu, qablahu, gabanin halitta shi da surata dan adam din, idh kana, domin manzo Allah ya kasance far'an shine reshe, mu'assala kuma shine abun asali na asali. Abinda yake magana yace kai in ana maganar manzo Allah, saboda maganar ambaton manzo Allah yana yinta, to ka ban man magana wai wata mata can laila ko wata salmatin, aje mai ita can, akwai matan irin waɗannan da dama, su laila, su salma, su tandami, su wani dole zamu ji shi wai na ambaton su anan gaba ga wasu baitukan haka. To shine yake cewa ka ba ambaton su li zikril ladhi, saboda ambaton wannan da min zikri, saboda ambato ne tiba ala adamin, an haka bi tuba ga annabi adamu, qablahu, gabana halitta manzo Allah din da sura irin wagga ta bashariya din, idh kana, domin manzo Allah ya kasance far'an shine reshe, wato mu'assala kuma shine abun assalanta, wato shine reshe, wato dan adda ga annabi adamu, mu'assala kuma shine asali kuma har yanzu ga annabi adamu din, tunda domin shi, saboda shi aka yalci a shi annabi adamu din alaihi salatu wassalamu. Nan da shi wai ambata cewa saboda ambaton wanda tiba ala adamin, aka tuba ga annabi adamu, shi ko yana insha Allah zuwa ga hadisin nan wanda al-Imam al-Hakim ya ruwaita, wanda ya kawo isnadin hadisin, wanda karshe yake tukewa daga sayyidina Umar radiyallahu anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lamma qatarafa adamul hadiata qala ya rabbi as'aluka bihaqqi muhammadin illa ghafarta li, ya Allah ina roƙonka saboda alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ka gafarta mani. To sai ubangiji madaukakin sarki ya tambaye annabi adam, yace ya adam, wa kaifa arabta muhammadan wa lam akhluquhu, ya kai ka san muhammadu din tun ba halice shi ba. To sai annabi adam alayhi salam yace ya rabbi, ya ubangiji, ai li annaka lamma khalaqatani wan biyadika biyadika wa nafata fi fiya min ruhika rafa'tu ra'asi fa ra'aytu ala qawamil arshi maktuba la ilaha illa allah muhammadun rasulullah fa 'alimtu annaka lam tudif ila ismika ila ismika illa ahabba al-hal ilayka sai ya ubangiji lokacin da ka halice ni da ikon ka ka busa mana rayuwa daga cikin rayukan ka to sai ni dago kaina sai ni gani ga kawon alarshi ka rubuta la ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to nan ne sai ni gano ba za ka raba sunan wani kusa ga sunan ka ba sai in shine wanda yake mafi suwa gare ka to sai ubangiji madaukin sarki sai ya ce sadaqata ya adam kai gaskiya ya kai adam innahu la ahabbu khaliqi ilayya lalle shine mafi soyuwar halitta a wajina saboda ka ud'uni bi haqqihi to ka roke ni da haƙin shi faqad ghafartu laka na gafarta maka wata ruwa kuma yake cewa in sa'altani bi haqqihi faqad ghafartu laka tunda ka roke ni saboda alfarmashi an gafarta maka sannan sai Allah subhanahu wataala ya ga ma annabi adam yace walau la muhammadun ma khalaqtuka in bancin annabi muhammadu ma da ban halice ka ba kai annabi adam din to kaga manzo sallama ya zama shine da ga annabi adam kuma shine asuli gare shi ko tunda saboda shi aka halice shi kuma kaga daga hasken manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka halice duk komai da komai ko saboda haka yanzu dai kaga ya zama shine asali din to nan shine kaje na magana cewa an karbi tuba ga annabi adam gabanin halittar manzo Allah da sura ta wannan ta dan adam din ta bashariya din to yana rufin a lokacin da annabi adam ya yi wannan tawassuli din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah yace ya gafarta mishi wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya rawaita shi a cikin al-Mustadrak wa al-Sahihaini sannan akwai al-Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki al-Makki ya yi takrijin hadisi wanda yake cewa al-Imam Suyuti ma ya ambace shi a cikin al-Khasa'is an-Nabawiyya sannan kuma ya inganta shi sannan Imam Baihaqi ya rawaita shi ma a cikin Dalailun Nubuwwa kuma har yake cewa ga shi Imam Baihaqi din nan ya ambata cikin muqaddima sai littafin nashi ya ce ba zai kawo hadisi mawdu'i ba a cikin wannan littafi nashi ba sannan kuma ya inganta shi hadisin al-Imam al-Qasdallani kuma ya ce wannan hadisin ingantacce ne haka nan da Imam Zarqani a cikin al-Mawahib al-Ladunniyya da Imam Surki shi ma a cikin Shifa'u Istiqam sannan to shine dai kamar yadda ya kawo shi a can din to saboda haka nan a takeice dai amma wata ruwayar ma akwai lafazin da yazo da cewa fala wala Muhammadun ma khalaqatu Adama walal jannata walan nara da ba don annabi Muhammadu ba da ban halici annabi Adamu ba da ban halici aljanna ba da ban halici wuta ba wanda shi ma Imam al-Hakim ya rawaita shi a cikin al-Mustadrak din to wannan shine da shi wake ishara zuwa ga wannan hadisi din cewa an karbi tuba ga annabi Adamu qablahu tun gabanin halici shi manzala din da wannan sura ta jiki din ko wannan ta dan Adam tun lokacin kaga ai mun riga mun karanta karatun mu na littafin Faidul al-Ahmadi mun ji irin watan al-Faidul al-Ahmadi ko mun ji irin yanda aka halice hasken manzo Allah sallama da kuma yanda an karraba hasken aka halice sauran halitta da shi ya to shine yake cewa iz kana don shi annabi Adam ya kasance far'an shine reshe wato daga annabi Adam kenan mu'assala kuma shine abun assalanta wa shine watan uba ga dukkan halitta ma baki daya li dhikri alladhi lam yadhkuri al-haqqa ghayruhu madad dahri wal ayyami khayri man ursila shi wace kabar ambaton Salma da Laila li dhikril ladhi saboda ambaton wannan da lam yazkuril haqqa gairuhu wanda gairuhu wannan shi lam yazkuril haqqa bai ambaci Allah subhanahu wataala ba irin yanda ya dace madad da hadis tsawon zamani wal ayyami da kuma kwanuka khairi fiyayyin manursila dukkan wani wanda an kai ku daga cikin manzanni wato ma'ana kabar ambaton Laila da wani Salma can ana magana manzo Allah saboda me yace li dhikril ladhi saboda ambaton wannan da al-gairuhu wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yazkuri al-haqq bai ambaci Allah ba wato ma'ana shine ba wani wanda ya ambaci Allah subhanahu wataala irin yanda ya kamata irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata nusha ana cewa lam yazkuri al-haqqu gairahu Allah bai ambaci wanin shi ba shi manzo Allah din wato shi Allah madaukin sarki manzo Allah shi ya sani saboda haka shi yake ambato saboda kuma kowa ya bi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam in ka bi manzo Allah sannan ka samu abin da zaka samu to shine lam yazkuril haqqa yana zuwa haka lam yazkuril haqqu Allah bai ambaci gairahu wannan shi ba in kuma an ce haqqa kuma sai a ce lam yazkuril haqqa gairuhu sai wannan rawu da mata zamma to shine lam yazkuril haqqa gairuhu wannan shi bai ambaci Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ambaci Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi jami'i ahyanihi ko kuma fi kulli ahyanihi madar da har tsawon zamani wal ayyami da kwanuka khairi manursi lafiyayyen duk wanda an ka aiko ba mana shine wanda yake fiyayyen manzanni لذكر الذي تعرف آديه هزة لدى ذكره والقلب سار مقتلا yace ka bar ambaton Laila da Salma da zikirin ladi saboda ambaton wannan da ta'hizatun girgiza ko kace kuma kace razana ta'aru tana bijruma fuadi zuciyata yanka lada zikiri nan go ambato ne wal qalbu kuma zuciyata sara sai ta zama muqattala abu kashewa shi ma jinan go ambaton manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama wato yana nufin kabar ma ambaton Laila da Salma saboda ambaton manzo Allah wanda da an ambace shi zuciyata za ta girgiza za ta lazana saboda soyayyata da shi ya ka san in kana son abu da an ambace abun zaka ji zuciyarka ta daga ko saboda tsananin soyayyarka da shi din to shine kuma yace zuciyar sai zama matatta abu kashewa lokacin ambaton shi saboda tsananin watan soyayya da ciki shine zikirin da zai saboda ambaton wannan ta hizzatun razana ta aruta nake bijiro mafuade zuciyata lada zikiri nan go ambato ne wal qalbu zuciyata kuma sa'ara sai ta zama muqattala abu kashewa saboda soyayya da ciki da ita da zikirin ladhi dhabal jinanu bi nashrihi wa min hudiya'ul badri badran mukammala hayya zalil zikirin ladhi saboda ambaton wannan da dhabal jinanu aljannuni mana aljanna jam'i ne na aljanna kun shine dhabal jinanu aljannatai suka yi kamshi bi nashrihi saboda kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa minhu kuma daga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama dhiya'ul badri hasken wata yake badran yana shi manzon Allah din yana alhali yana wata wanda yake mai haske mukammala abincikawa wato sai saboda ambaton wannan da aljanna ma ta yi kamshi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ai kaga ita kanta aljannat ai duka kamin hai halitta ta an halici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun karanta cikin al-fadl ahmadi cewa daga hasken shi ne aka halici al'amura da aka halita kun to shine wato wanda aljanna ita kanta ta samu kamshi ne albarkacin kamshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaga in bancin manzo Allah din da ba halice ta ba kun kaga yanzu da kamshin nata ya zama don manzo Allah ko tunda inda ba don manzo Allah ba da ba za a halice ta din ba balle ma ta yi wannan kamshin yanzu mun ji hadisi kun a yanzu wanda muka kanta yanzu to shine idan ambaton wannan da dabal jinanu aljannatai suka yi kamshi bi nashrihi saboda kamshin shi wa minhu dhiya'ul badr kuma daga gare shi ne hasken wata yake dan in ba dan manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallama da ba halicci watan ba kamar yanda muka sani duniya da lahira duka ainihi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama badran alhari shi manzo Allah din yana wani irin wata mukammala abincika ma haske wato wanda baya ragewa hasken shi cib yake kowane lokaci فَلَوْ لَا هُلَاتُ الْفِي لَيَادًا فَإِنَّهُ لَبَزَرَتُ حَازَ الْكَوْنِ إِذْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَوْ لَا هُ da ba don manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama la tulfi layadan da ba ka samu komai ba fa innahu domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labazratu hazal kauni shine iri na wannan halittar baki daya idh kana mursala domin ya kasance shine manzo shugaba daga cikin manzannin ma baki daya wato yace fa lahu baran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama la tulfi layadan da ba a samu watan wani abu ba ko kuma kace in kaga maka ce la tulfi la yaran da ba a samu wani abun haihuwa ba duk yana dauka ko da ba a samu wani abun haihuwa ba ko kuma da ba a samu wani abu ba duk cikin halitta gaba ɗaya da ba a same ta ba in bancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine falalahu da baran shi ba la tulfi la yaran da ba a samu wani abu ko kuma shi da ba a samu abun haihuwa ba fa innahu domin shi manzon Allah sallama shine labazratu hazal kauni shine iri na wannan halitta baki daya tunda ai mun kanta dai kamar yadda fadan mai karatu mai dogon yanda nake ta fada dai ko al-fayl al-ahmadi dai mun jiya daga hasken ne nashi aka rici komai to shine iri na dukkan halitta idh kana domin kuma ya kasance mursala shine manzo gaba daya domin har manzannin manzo Allah shine manzon su ko tunda kowanne manzo yayi ma Allah alƙawari inda zai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana isar da sako to shi ma zai ajina shi ya zo ya bi manzo Allah din kaga zan manzo manzanni ba baki da to kaga yan ana magana manzo Allah cikin manzancin manzo Allah to sauran manzanni ba a ma kawo su ku saboda sun kunshi suna cikin shi sallallahu alaihi wasallama wala wala hula arda hayati bi lahzatin fahayyun bi ghayril mustafa albadr uhmila wala wala shi radiyallahu anhu ce ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama la arda hayati ni da ba zan gamsu da rayuwata ba ba zan yadda duk wani abu na rayuwata ba bil hazatin koda da kyautawa iri ku fa hayyun yace duk wani mai rai mai rayuwa shine fa hayyun duk wani mai rayuwa duk kace kace duk wani mai rai bi gairi mustafa amma ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama albadr wannan wata mai hasken nan uhmila an yadda shi wannan ba komai bane shi ya wato mana shine yace wala wala kuma kana cewa fa hayyun rayuwa bi gairi mustafa ba da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama albadr wata nan mai haske uhmila to abin yarwa ce ba'ana ba komai bace ita wato shi wace walau lahu da ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama
la arda hayati ni ba zan yadda da rayuwata ba ma'ana rayuwata ba zan gamsu da ita ba ba zan ji dadin ta ba ba zan ji ma ina son ta ba gaba ɗaya ma na hasu in mutu shine ba don manzo Allah ba ba don da Allah ya iko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ni zama cikin al'umma ta ba ni da rayuwata gaba ɗaya ba zan yadda da ita ma'ana ba zan ji ina jin dadin ta ba ba zan so ta ba gaba ɗaya ba na ma fi son mutuwa da ita shine walwala ba don shi ba la arda hayati da ba zan gamsu in yadda da rayuwata ba bil hazatin ko da kyauta ido ku saboda ka fahayyuna rayuwa bighayr al-mustafa ba da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-badr wannan wata din nan uhmila ai abu bari ce wannan wata ayyata ita ai ba ta da wani amfani a ce mutun na rayuwa amma ba da manzon Allah ba ba imani da manzon Allah ba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya wannan rayuwa ba ta da amfani wa man bi sifatil mustafa ala kulluhu hayatan wa mautan nal izzan mubajjala shi waye ce wa man ala kulluhu duk wanda ya ladabtar da gaba ɗayan shi bi sifatil mustafa da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna la izzan ya samu girma mubajjala abun girmamawa hayatan a halin rayuwa tai kuma mutun da kuma mutuwar shi wato yace man ala kullu wanda ya watan ladabtar da rayuwa tai bi sifatil mustafa da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah ga wanda yake tafiya kai tafi kai kokarin koyi da sifofin manzon Allah aka ce ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana kai kokarin yin koyi da shi aka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci kai kokarin koyi da shi aka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ibada sallah azumi zakati kai kokarin koyi da shi aka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwantawa bacci kai ma kai haka ga irin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin bacci ga in ya tashi ga duk dai ma'ana kai kokari duk abinda aka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya zama kana yi kai ka halartar da rayuwarka kenan da sifofin manzo Allah to shine shi yake shaddo duk wanda ya wannan zai samu girma shine waman ala kullu wanda yalladar sadda dukkan shi gaba daya bi sifatil mustafa da sifofin manzo Allah ma'ana da duk abin da manzo Allah yake kana kokarin kwatantawa kai ma kana koyi to yace nala izzan wannan mutumin zai samu girma mubajjala abun girma ma hayatan a halin rayuwa wa mutan da ma mutuwa baki da ya samu girma mai daraja muna fatan Allah ya ba mu ikon yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'athiru khairil khaliqi ghayru muhassari faqul fihi ma karshi ta abdan mufaddala yace ma'athiru khairil khaliqi yace ma'athiru khairil halqi al khairan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gairu muhassari ai ba abun watan takaiciwa bane ba abun iyakancewa bane ma'athiru al khairai da darajoji da dukkan wani abu da ake fata na al khairi to shine ma'athiru khairil halqi al khairan fiyayyin halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gairu muhassari ai ba abun takaiciwa bane su ba su da iyaka kai dai fa kul fihi ka fada a cikin sha'anin manzo Allah na yabo kenan ba karshe ita duk abun da ka so na girmamawa ka fada gare shi abdan amma dai ka tabbatar da shiwa shi bawa ne shi mufaddala abun fifitawa wato ma'ana shine duk abin da zaka fadi na girma to ka fadi manzo Allah ya kai can amma dai ka sani shi bawa ne shi abun fifitawa ma'ana kamar yanda zai ga mana a wani baiti can gaba ko idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la tahtashi likufra ko la tahtashi liqdara to saboda haka to kaga shine yake cewa in dai watan kasancewa shi bawa ne na Allah kurum ba dan Allah bane shi ba kuma nabiyun Allah bane to in dai baka fadi wadancan ba to duk abin da zaka fadi na girma ka fadi ko kamar yadda al-Imam Abu Sa'id ya fada wansu ila zatihi ma shi'ta min sharafin wansu ila qadrihi ma shi'ta min azami wanda yake cewa amma dai da amanda a cikin nasara fi nabihi mu wa hukum bima shi'ta marham bihi wa hatakimi in dai baka ce ne Allah ko dan Allah baki nan to shine faqul fihi ma karshi ita ka fada abin da ka so a cikin sha'anin manzo Allah na girma abdan amma ka sani hakika shi bawa ne shi mufaddala abun fifitawa fa ya rabbi faj'alni ladayhi muqarraba wa sahbi wa ahbabi wa man kana musala shi waye ce fa ya rabbi ya ubangiji yanzu zai addu'a yace faj'alni ka sanya ni muqarraban abun kusantawa ladayhi gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni kadai ba shi waye ce wa sahbi da sahabbaina almajiraina mabiyana wa ahbabi da dukkan masoyana wa man kana musala da wanda ya kasance abun sadarwa to ya ubangiji Allah to ka watan kusanta shi da watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine kusanta da waman kana musala da wanda ya kasance abun sadarwa ko da muwa ko kuma abun sadarwa da samun fadalarka wata ja'aluna lil muttaqina ayyamatan ila abadil abadi sayban murassala yace wata ja'aluna ya ubangiji ka sanya mu mu zamu ayyamatan shiwa gabanni lil muttaqina ga masu tsoron Allah kuma ila abadil abadi har zuwa abadar abada sayban mu samu kwarara baiwa murassala abu jirantawa wata nusuwa zaka sun rubuta mursala ko to murassala ne murassala to shine wata aluna ka sanya mu lil muttaqina ga masu tsoron Allah mu zamu wata aluna ayyamatan ka sanya mu zamu shuwa gabanni lil muttaqina ga masu tsoron Allah kamar yadda ayar kwanta ke cewa ko
cewa
waja'alna lil muttaqina imama, ka sanya mu shugabanni ga masu tsoron Allah. To shine wace aluna lil muttaqina, lil muttaqina ayyamatan ka sanya mu shugabanni ga masu tsoron Allah kuma ila abadil abadi, har zuwa abadal abada, ma'ana tutur dawwame, ma'ana sayban mu samu baiwa mai kwararowa, murassala abu jiranta ko kuma abu zubuwa zuwa gare mu. Walayyin suhural maridina wa huddaha wa qawiyqin al muktafina zawil ala, yace walayyin ya ubangiji ka tausasa suhural maridina, zukatan masu tsaurin kai, wa huddaha ka kare wannan zukatan ta masu tsaurin kai din, wa qawi Allah ka karfafi yaqin al muktafina, yaqinin nan na masu bibiyar hanyarka, zawil alama abuta daukaka din nan, ma'ana shine zukatan masu tsaurin kai, kafirai marasa imani masu makirci ga musulunci, to Allah ka kariya, ka kariya zuciyar tasu, ma'ana ka tausasa ta ita shi ta zo ta imani, kai ya Allah ka kariya zuciyar ma baki daya daga wannan miyagun kudurce-kudurce, kuma su kuma su imani masu tsoron Allah, masu biyayya gare ka ya Ubangiji, ka ƙara ƙarfafa yaqinin su da dogara su gare ka da kuma tsayawa su gare ka. To shine walayin ka tausasa suhural maridina, zukatan nan ya kamanta zukatan da kalmar suhur ku, watan sakhar kenan, dutsi ku an sani, dutsi mai karfi din shine sakhar. To shine sai aka kamanta zukatan da saboda karfin zuciya. To shine walayin ka tausasa suhural maridina, zukatan masu tsaurin kai, wa hudda haka ka kare wannan zukatan nasu din ya Ubangiji, wa qawi kuma ka karfafi yaqinal muqtafina, yaqinin nan na masu bibiya gare ka ya Ubangiji, zawil alama abuta daukaka din nan, wa agni faqiral muntamina li hizbina wa najji jami'al mu'minina min ibtila, shi wace wa agni faqiral muntamina, ya Ubangiji wa agni ka wadata faqiral muntamina, talakan mai jinginuwa, li hizbina ga jama'ar mu, wa najji ya Ubangiji ka tsiratar da jami'al mu'minina dukkan mu'minai, min ibtila daga jarrabawa wanda suke cikin su na musibu. Amin. Allah ka fitar da mu daga cikin musibun da muke ciki nan alfala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma yace wa agani ya Ubangiji ka wadata faqiral muntamina, talakan mai jinginuwa, da hizbina ga jama'an mu. Ana cewa wannan faqirin nan talauci nan da ya ambata ba talauci wannan na rashin kudi yake magana ba, a'a, wai ma'ana talauci na wanda bai san Allah ba, mai neman ya san Allah, yana son ya san Allah, to Allah ka wadata shi ya Ubangiji, ka sa ya san Allah subhanahu wataala, kuma ya ma Allah subhanahu wataala din biyayya din, ma'ana ka sa ya san ka ya Ubangiji, kuma ya maka biyayya yadda ta ce, shine wa agani ka wadata, kuma abba ma ita gare ba, har da rashin hada tarishin kudin, muna so ku, muna so Allah ya warata mu, har ta kudin muna roƙo Allah ya warata mu din, ya bamu arziki kuma ya bamu ikon jemakun addini da wannan arziki don alfarma manzon Allah sallama. Shine wa agane ka warata faqilal muntamina, tarakan mai jinginuwa, li hizbina ga jama'ar mu, wa najji ka tsiratar da jami'al mu'minina daga gabaɗayan mu'minai, min ibtila daga jarabawi na musibu da ake cikin su, Allah ka yaye mana dukkan musibu, dukkan musulmin duniya muna fatan Allah ka yaye masu halin da ake ciki don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Turaqimu ya rabbi bishukri da'iman fa innaka maljal ajizina mujallala. Turaqimu ya rabbi, ya rabbi ya Ubangiji, turaqimu ka hawhawar da waɗannan bayin Allah din bisa ga darajoja, bishukri da godiya gare ka da'iman adawame, fa innaka domin kai ya Ubangiji, maljal ajizina, kai ne malabar gajiyayyu, mujallala abun girmamawa. Wato yace ya Ubangiji turaqimu, ya rabbi ya Ubangiji turaqimu, ka hawhawar da waɗannan masu jinginuwa ga jama'ar mu da sauran mu'mini, Allah ka daukaka darajar su, bi shukur kuma da godiya, su zama su godiya gare ka, masu ibada gare ka, da godiya gare ka ga dukkan ni'imomin da ka musu din wanda ba iyaka, da Allah madauki zuki ki fada cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, to Allah ka arzuta su da yawan godiya gare ka da'iman, kuma adawami har abada, ko yau suna godiya gare ka ya Ubangiji, kuma ka daga darajar su, fa innaka, domin kai ya Ubangiji, maljal ajizina, Allah kai ne malabar dukkan gajiyayyu, mujammala mujallala abun girmamawa. Aya rabbi ya man junduhu dahara galibun walau da'ufat ara'uhum ya mu'ammala, yace aya rabbi ya Ubangiji, ya man junduhu dahara, ya man junduhu, ya wanda runduna tai galibun hirce marin jayya addahara tsawon zamani, walau da'ufat ara'uhum, wanda koda ra'ayoyin su sun yi rauni, ya mu'ammala ya abun guri. Wato shine yace aya rabbi ya Ubangiji, ya man junduhu dahara galibun, ya wanda runduna tai tace marin jayya a duk tsawon zamani, ko wa inna jundana lahumul ghalibun, wa inna jundana lahumul ghalibun, ko runduna mu inji Allah su ne marin jaya. To kaga shine yake cewa ya wanda runduna shi take ita ce marin jayya, to mun ina maka wannan roƙo ya Ubangiji, Allah ka hawa ka da darajojin mu ne baki daya. sai ya ce walau da ufat wanda kai ne urundunan nan taka ita ce marinjaya walau da ufat ara'uhum ko da ra'ayoyinsu ko sun yi rauni sun samu rauni na watan ra'ayoya to amma dai kuma su ne ba su samu nasara dai saboda taimakonka ya mu'amala ya abun guri mana wanda dukkan wani guri nashi zuwa gare ka ne yake neman shi ya ubangiji madaukakin sarki lakal hamdu washukuru lil musarramu da'iman falam yakhsha man yalja ilayka tawakkula lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka wa shukuru da godiya al musarramu da take abu dawamawa da'iman har abada man yalja ilayka duk wanda ya labe gare ka tawakkula saboda dogara gare ka to falam yakhsha wannan mutum ba zai tsoro komai ba wato shine yake cewa yabo ya tabbata gare ka da godiya kuma madawama ya ubangiji shine lakal hamdu yabo ya tabbata gare ka wa shukuru da godiya al musarramu abun dawamawa da'iman kuma adawame don haka faman sai ka dauko wannan fa'a ne kace faman yalja duk wanda ya labe ilaika gare ka tawakkula yana mai dogara gare ka to lam yakhsha wannan mutum ba zai tsoron komai ba abinda yasa ya cutar da shi ya matukar da ya dogara ga Allah ya dogara gare ka ya miƙa lamari gare ka ya ubangiji salatun wa taslimun ala taha ahmadin wa alin wa ashabin wa man kana mursala salatun salati wa taslimun da gaisuwa su tabbata ala taha bisa ga mai suna taha ahmadin shine annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallama wa alin da iyalansa wa ashabin da sahabban shi wa man kana mursala da duk wanda ya kasance abun aikowa ma'ana sauran manzanni kenan wato nan shi waye salati kuka ga dai duk sadda shi wa zai salati ko sai ya hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da iyalan shi kaga duka shi ba haka yake hadawa bai wani sahabi ko ɗaya yana zagi mai faman zagin sahabi wani haka kawai ba gaira ba dalili sahabbai suna can tuntuni sun yi sun wuce tilka ummatin ko karkar lahama kasa bar alaiha maka tasabat sun riga sun wuce sun samu abinda sun ka samu na darajar sabuwa da rayuwa da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ko nan kana faman zagin su in kwadan zagi kaji ka su Abuja ne su Abu Labi ka tayi amma sai ka ce ka dauko bayan Allah ka ta zagin su to shine salatun salati wa taslimun daga yasuwa su tabbata ala daha bisa ga annabi suna daha shine zahirul qalbi kenan sallallahu alaihi wasallama ahmadin wanda yake mai suna annabi ahmadu shine muhammadu shine mahmudu shine biyadihi liwaul hamdi sannan kuma al ummati alhamaduna wa alin da kuma iyalansa wa sahabin da sahabban shi wa man kana mursala da wanda ya kasance abun aikowa manzanni kenan alaihi wassalatu wassalam to alhamdulillah kuma za mu tsaya sai mu saki dawowa muna fatan Allah ya kara mana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar tashi don alfarma shi a wajen Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq anasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.